sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumomi sun ba da sanarwar sassauta dokar hana fitar da aka kafa a birnin Yamai yau makonni akalla hudu da nufin dakile yaduwar coronavirus. Haka kuma a jihar Adamawa, yanzu haka gwamnatin jihar ta dau sabbin matakai da nufin yakar cutar coronavirus biyo bayan samun bullar kwayar cutar a jihar. Za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan makon, sai kuma rahoton wasanni a takaice. Amma duk kafin nan, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama. A cikin wata sanarwa a yau Alhamis, ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi, da kuma taimakon tattalin arziki da zai taimaka wa waɗanda abin ya fi shafa kana kuma kowa ya zama yana da ikon samun abinci da ruwa da kuma matsuguni. Guterres ya ce, muna ganin yadda kwayar cutar ba ta nuna bambanci, amma tsarinta ya bambanta tsakanin al'umma. Yana nuna rauni sosai wajen isar da ayyukan gwamnati da kuma rashin daidaiton tsari da yake samun hana damar su. Dole ne mu tabbatar an magance ta hanyar da ta dace. Sannan ya kara da cewa za mu yi wannan gaba daya, kada mu manta da barazanar kwayar cutar ba wai mutane ba. Sakon shugaban Majalisar Dinkin Duniyar yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya na duniya suke gargadin cewa yayin da wasu kasashe suke samun ci gaba sosai da suke fara sassauta matakan hana zirga-zirga, har yanzu ba a gama yaki da kwayar cutar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO ba su fito fili sun bayyana wa China laifinta na kin ba da bayanan tushen coronavirus ba. Babban jigon diplomasiyan Amurka yana goyon bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na dakatar da baiwa kungiyar tallafin kudade na tsawon kwanaki 60 zuwa 90. Manazartan al'amuran lafiya a fadin duniya sun yi sukar wannan mataki na Trump, kana sun bayyana cewa fiye da koyaushe a yanzu ne ayyukan hukumar ta WHO suke da matukar muhimmanci. A yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da gallabar mutane a duk faɗin duniya, sakataren Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da caccakar jam'iyyar gurguzu ta China mai jonki da ta fitar da bayanai akan kwayar cutar yayin da yake sukar WHO da laifin kin tsawatawa gwamnatin ta China. Jami'an lafiyar Japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan Italiya 48 da suka yada zango a birnin Nagasaki suna dauke da kwayar cutar coronavirus, ciki har da wasu 14 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau Alhamis. Tun a watan Janairun wannan shekara ne jirgin ruwan Costa Antarctic ma'aikatansa 623 suka isa birnin Nagasaki don a yi mishi wasu yan gyare-gyare a kamfanin Mitsubishi. A makon jiya ne bayan gwaje-gwaje aka tabbatar da ma'aikatan jirgin suna dauke da kwayar cutar COVID-19 bayan da aka fahimci cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan yana fama da zazzabi da tari. Wannan shine karo na biyu da ma'aikatan wani jirgin ruwan sufurin shakatawa ke kamuwa da cutar coronavirus yayin da suke a ƙasar ta Japan. A kwanan bayan an samu wani jirgin ruwan Amurka wanda fasinjoji fiye da 700 da ke kansa suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da suke Yokohama. Idigar alkalman waɗanda suka kamu da COVID-19 a Japan ya kai kimanin 12,000 waɗanda suka hada da mutane 300 da suka mutu.
A gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, hukumomi sun ba da sanarwar sassauta dokar hana fitar da aka kafa a birnin Yamai yau makonni akalla hudu da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. Daga Yamai ga rahoton Sulaiman Barma.
Majalisar Ministoci a taron ta na yammacin jiya Laraba ne ta yanke shawarar sassauta wannan doka wacce ainihi yake hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe matakin da ya janyo mummunar zanga-zangar matasa a Yamai daga yanzu dokar za ta fara aiki ne daga karfe 9 na dare zuwa 5 na asuba jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi na kungiyar Kodaye ya yaba da wannan mataki ko da yake ba haka aka so ba in ji shi
kowa ya san da cewa ga al'ummar tamu da ya zama to ana hannu daga hannu ya gushi ne sai a yi to a nema ne lallai abun nan mu dai gurin da muke muna wata wannan annoban ta kare kwatkwata wannan kufe ma gaba da a goce shi inda talakawa suna ga shan wahala sai da daren nan ne mutane wani biyu suke gari su nemi abinci yanzu na gani dan gaggawa ne aka yi na awa biyu to awa biyun nan shi ma har yanzu dai ana nan dai shi dole ne al'umma in ba ta yi ta nemi abinci ba to ni wasa ta kashe ta kenan nan ya zama to gwamnati na yi ya garshi tun ya ce al'umma ba ta hitowa sai lokacin da suka tsaya da kenan dole ne su kamar da mutum ya ci a kumbayan talakawa da abinci
kasancewar wannan sassauci na zuwa ne a jajibirin watan azumin Ramadan da ke matsayin wani lokacin yawaita ibada da sada zumunta a wajen musulmi wasu mazauna birnin Yamai sun nuna rashin gamsuwa da sauye-sauyen da aka yi wa wannan doka Rahinatu Usaini na da irin wannan ra'ayi
to gaskiya bai yi ba sosai bai yi ba yanda ake so ba inda da an kai shi ko zanje zar taran zuwa zentroiser ne saboda wanga fata na alfarma watan azumi tun nan bayan mu da baki ana zuwa ai sallar isha'i ko an daki matakin saboda wannan cuta ko amma kun ba ku gani da rana ma kun ka sun ne ana yawo kenan ko da rana ana yawo amma shi na cuta ba sai da dare ne wanga watan azumi fata ne wanda da dare ana yawon dan yawo ta sayan wani abu wani abinci wani karatu wani abu kenan saboda shi ya kamata amma da shi da ko zanje zarbe amma kuma dole a duke ta haka nan dole kuma mu karbe ta yanda ta tsara ta
alƙaluman hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar na cewa mutane biyar ne aka gano sun kamu da cutar corona a iya binciken da aka gudanar a jiya Laraba yayin da a shekaran jiya Talata bayanai ke nunin mutum biyu kacal ne kwayar cutar ta harba abinda ke nunin an fara samun saukin wannan annoba idan aka kwatanta da makonnin da suka gabata zuwa jiya Larabar ma'aikatar lafiya ta sanar cewa a jumulce mutane 162 ne suka kamu da cutar COVID-19 a nan Nijar yayin da wasu 193 suka warke sai dai mutane 22 sun halaka sanadiyar wannan annoba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma bari mu leka jihar Adamawa a Najeriya biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirgar da aka yi bayan bulluwar COVID-19 a jihar gwamnatin ta dau sabbin matakai da nufin dakile cutar coronavirus ga dai wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da karin bayani
gwamnan jihar Adama kenan Ahmadu Umaru Pintiri yayin da cewa al'umman jihar jawabi ta kafafin yada labarai domin tabbatar da bular kwayar cutar a jihar biyo bayan samun wani da ke dauke da kwayar cutar wanda bai dade da komawa daga Kano ba ko da yake jim kadan da komawarsa wanda ke dauke da kwayar cutar ya fakai kansa asibitin kwararo inda ma aka gwada shi tare ko da killace shi to kowane mataki gwamnatin jihar ta dauka Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yada labaran gidan gwamnatin jihar ya komin karin hasse game da jawabin na gwamna da kuma irin matakan da aka dauka a yanzu
yanzu dai matakan da aka dauka shine an ci wannan da aka same shi da cuta an kai shi wannan cibiya asibitin kwararru na jihar Adama na Yola inda aka aje shi yanzu bayan an samu tabbaci cewa yana da wannan cutar kuma ana masa jinya sannan akwai mutane 55 wanda ya bada tabbacin cewa ya yi mu'amala da su wanda su ne a yadda zai iya tuna cewa ya yi mu'amala da su kuma yanzu su ma ana bibiya a dauko su saboda za a yi musu gwaji kuma ba su da shi a ci gaba da gwaji domin mutane 159 da tara ne ya nuna cewa su ma sun yi mu'amala da wasu. Kaga yanzu abin daga in an fara daga 159 kaga abin ya fara bazuwa a cikin gari.
To wai ko ina batun cewa gwamnatin jihar za ta ma kafa dokar hana fita kamar yadda aka kafa a wasu jihohi. Hai la yau ga daraktan yaran labaran Mr. Solomon Kumanga.
Za a kafa wannan doka kuma za a sake tsawala dokan na harabta zirga-zirga da cigila cikin gari nan ba da jimawa ba. Gwamnati ne tana kan dubawa cikin kwanaki ɗan kaɗan za a sake kafa wannan dokan. Banda haka kuma ka riga ka sani cewa kungiya ko kuma gamayyar gwamnati na Najeriya gaba ɗaya sun riga sun yarda cewa a cikin matakan da za a ɗauka a dakile yaɗuwar wannan cutar shine su ma za a sake haramta zirga-zirga da jigila a cikin yankunan Najeriya baki ɗaya na sati biyu. Su ne matakan da gwamnati suka ɗauka.
Kamar Adamawa a makwabciyar ta wato jihar Taraba tuni aka kafa irin wannan dokar, inda a ɓangarenta masarautar Mori ɗaya daga cikin manyan masarautu a jihar ta fitar da sanarwa ta hannun sakataren masarautar Alhaji Umaru Sa'adu Gasol, tana mai jaddada umarnin mai alfarma sakin musulmi na ɗaukar matakin dakatar da tafsiri da kuma salolin tarawih da ma tahajjud kamar yadda ko aka saba a watan azumi. Sanarwar ta buƙaci al'umman jihar ne da kada su yi kunnin ƙashi domin kaucewa yaɗuwar ƙwayar cutar, inda in iya magana kan ce wai rigakafi ya fi magani. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan makon, wanda wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗo mana.
As we prepare to observe this Ramadan period, we have a responsibility to continue to maintain appropriate level of respiratory hygiene and physical distancing and observe the restriction on the permissible size at any gathering.
Gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu kenan ke jawabi ga al'umma musulman jihar Lagos na su kasance masu bin doka da oda a yanda ake shirin shiga azumin watan Ramadan a gobe ko jibi. Azumin na bada dai ya zo ne a lokacin da duniya ke cikin wani hali na kakanika yi sakamakon barkewar cutar coronavirus da kawo yanzu ba ta da magani, sabanin yadda aka saba gudanar da ibada na watan Ramadan da gudanar da ibadoji a masallatai daban-daban har ma da ciyayyen abinci a wannan shekara. Hakan ba zai samu ba ma kawai a Najeriya ba, har ma da sauran kasashen duniya. A nan Najeriya ma an saka irin waɗannan dokoki da hana taruka a masallatai daban-daban domin gudanar da karatu ko tafsiri na Alkur'ani da kuma taruka irin na cin abinci domin samun lada. Duk dai a kokarin da hukumomi ke yi na rage bazuwar wannan cuta da ta gagari likitoci magani wato coronavirus. To koya mazauna birnin Lagos musamman musulmai su gaji game da wannan wata na Ramadan na bana. Alhaji Mikael Shagalda wani mazaunin Obalanda ne a Lagos.
Kamar yadda ka sani, duk musulman da yake duniya a irin wannan lokaci na jajiberin azumin watan Ramadan akwai shirye-shirye masu ɗimbin yawa da mu musulmai muke yi, kama daga tanadin abubuwan da za a ci zuwa 'yan hidimomin da za a yi, sannan 'yan uwa gurgudu wanda bai da hali Allah ya hore maka za ka taimaka masa gurgudu da ɗan abin masarufi wanda za a ɗan ci a sha saboda sauwaƙawa mutane daga irin yanayin da suke ciki. To magana ta gaskiya wannan lokaci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don wallahi mutane fargaban da suke ciki yanzu ma ba ma tukunma wai maganan koronan ba, maganan yaya ma za su kasance a ciki a wannan wata mai alfarma mai kamawa, illa kawai idan Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta kuma ya tsare mu ya kawo mana saukin al'amarin a duniya baki daya, to alhamdulillahi rabbil alamin. Don duk abinda za a yi in dai aka ce maka akwai lafiya, to abinda zai biyo baya mai sauki ne. Amma magana ta gaskiya mutane suna cike da fargaba, suna cike da kasancewa cikin halin ni'asu saboda yanayin da aka samu kai a ciki da kuma yanayin da za a ci gaba da samun kai a ciki. Sai dai kawai muna nan muna ta fata da addu'o'i Ubangiji Allah ya tausaya mana albarkan wannan wata mai rahama da za mu shiga mai alfarma. Ubangiji Allah ya yi mana wannan matsala ya kuma kawo mana sauƙin al'amarin.
Shi ma ba magaransa shugaban ƙungiyar tallafa ma rayuwa jihar Lagos Alhaji Muratna cewa yi lamarin na bana sai addu'a.
Wato ra'ayina ko kuma hangena ga wannan wata mai rahama da ya zo mana a cikin wannan hali ba abin da zamu ce sai wala haula wala quwwata illa billah. Haka Allah ya kaddara kuma a yanda ya zo a haka zamu bi shi mu yi shi mu yi hakuri. Kuma insha Allahu tunda gashi watan azumi ya zo corona kuma in Allah ya yarda za ta zama labari dan albarkar alqur'ani albarkar tausayin kananan yara da marayu in Allah ya yarda za mu yi kokari wajen addu'a mu ga cewa Allah ya tsayar da wannan musiba kuma mun roke shi gafara da afwa a cikin wannan wata mai albarka duk da za a fuskanci watan ba yadda aka saba fuskanta sa ba sakamakon rashi da ake ciki kuma da wannan kulle da aka yi musamman a Lagos da wajen wata daya mutane wasu kai sun kawo ba wasu sun cici bashi shika wadansu kuma sun kara shiga matsi albarka alqur'ani Allah ya yarda Allah zai kawo mana waraka da wadata da arziki da za a fita daga cikin wannan tsanani insha Allah nagode
a duk lokacin da aka samu irin waɗannan matsaloli dai iyaye da shugabannin al'umma wato sarakuna su ne kan gaba domin fadakar da jama'a akan halin da aka shiga Alhaji Hassan Abubakar Ayu ne sarkin Hausa Idi Araba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Hassan Abubakar Ayo, sarkin Hausawan Idi Araba, kuma sannan garkuwar Yamma, sannan kuma Hallau kuma garkuwar Ayo. Alhamdulillah zan yi wani tsokaci akan ma tambayar da kaman kafin na shigo taka wata tambayar ta kawada. Already yanzu Sultan of Sokoto wanda yake shugaban musulmi sarkin musulmai na Najeriya gaba daya ko kuma ce na West Africa duka gaba daya ya an zauna an tantauna cewar saboda kariyar lafiyar mutane masallatan ma a rufe kar ayi tarawihi kuma kar ayi ma wa'azin ataru abun nan amma in ana da dama da za a yi mutum goma nake roko a cikin masallaci wayanda za su zauna su yi wa'azin a rinka turawa ta gidan talabijin yadda mutanen za su kare tunda ana son haka din ana iya yin haka amma already mu mutanen Idera ba mu fa mutane ne masu biyayya kuma mu mutane ne wanda Allah ya ba mu masu wayewar kai a ciki musamman bangaren addinan nan guda biyu da na Kristan da na ainihin Musulunci mun kan yi zama a kowane lokaci a da yanzu ne muka dandaina da mu da Kristoci akan zo mu zauna mai meeting ayi shawarwarin ya za mu samu fahimtar juna to wannan shine mun riga ma har an karba har an ma sanar a masallatai cewar ba za a yi tarawih ba ba kuma za a yi ainihin wa'azi ba to wannan shine mun riga mun karba mu dai mutanen Idiyar ba saboda kana jawo hankalin sauran gurare da suke Lagos State da kuma sauran gurare da suke Najeriya gaba daya mu bu umarnin waɗanda shugabannin nan da Allah ya ware su ya ba su Allah shine al-Maluk yi ne rakwa yake baiwa waɗanda zai wakilce shi su in annuba da Allah ya so malaiku zai turo su zo su yi mana mulki su gwada mana yadda zamu to amma sai Allah ya turo daga cikin mu to saboda haka idan muka ce ba mu yi musu biyayya ba to lalle mu tabbatar da cewa wallahi tallahi ba bai wa Allah biyayya ba saboda haka ina fata jama'ar Najeriya da kuma sauran gurare za a tare abinda wayannan suka da wayannan shugabannin addini bi doka sannan kuma maganar takunkumi na da dawowa dai lalle lalle wannan abu mu ba da muhimmanci a kansa dan kare lafiyar mu da kare lafiyar 'ya'yan mu da kuma kare lafiyar kasar mu Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci annabi Adamu sai ya halicci shedan sai ya zama abokin adawar annabi Adamu din yace sai ya batar da mu to saboda haka tunda kuma da Allah ya so wallahi shi shedan ba bai sai faɗa wannan maganar ba to amma sai Allah ya bar shi din yake to saboda haka ba za ka iya cewa 100% ka samu mutane mayayyu ba dole in kuma ka duba za ka ga waɗanda suke irin waɗannan maganar za ka ga mutane ne wanda babu karatun addinin kuma inda karatun addinin ma ba a yi kirshi in ka duba za ka ga mutane ne wanda ba su da karatun zamanin ma kun san yadin to ba su a yi kirshi in har ma sun yi mafi yawan su jahilai ne waɗanda ba su san abin da ake ba ina ji sau da yawa ma sai a ce ai ƙarya ake yi don a ba da kuɗi to yanzu America ƙarya aka mata take mutane suke mutuwa Ingila ƙarya aka yi mata mutane suke mutuwa, Italy ƙarya aka mata mutane suke mutuwa, China da abin ya mutu daga can ƙarya aka yi, to wai sai a rinka cewa wai ai babu ma wannan ciwon ƙarya ne. Menene kuke da shi wanda zaka ce wai har wani gwamna zai yi ƙarya ko kuma kuma shugaban ƙasa zai yi ƙarya? Su suwaye suke ba da kuɗin ne a hanya, suwaye suke ba da kuɗin a ce za abin nan sai za a yi dora abu da ci gaba? To abin da yake ne baka amsa kai jahilai ne wanda ba su san abin da ake yi ba. Kuma lalle lalle ina da komawa baya akan wannan abu na sa wannan takunkumi da Hausa da ake fadarsa, lalle lalle mu ba da haɗin kai da gwamnati yi.
Yanzu dai rahotanni da ke fitowa daga sassa daban-daban na kudu maso yammacin Najeriya ya nuni da cewa al'ummar musulmai kama daga jihar Oyo zuwa Ogun da Ondo da Osun da Ekiti duk sun shirya don fara azumin na watan Ramadan idan an ga wata a gobe kenan ko jibi. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga kudu maso yammacin Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kafa mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Walle walle wana ta dauki kama kariya kariya ogana gobe ba mu ne ba.
Mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum jama'a, yau shirin takaitattun labaran wasanni daga Bauchi zai kawo muku tarihin kafar hukumar kwallon kafar Najeriya wanda ake kira da suna NFF a yanzu. Inda ya kafa hukumar ce a karon farko ta cikin shekarar 1945, wato kimanin shekaru 75 da suka shuɗe, yayin da kuma aka kirkiro da kungiyar kwallon kafar ƙasar na farko a shekarar 1949, kimanin shekaru 71 kenan. Hedkwatar hukumar kwallon kafa ta Najeriya na birnin Abuja. Kungiyar kwallon kafar ta yi shugabanni guda 39 tun kafa ta zuwa yanzu, da suka hada da Turawan Ingila su guda 7, sauran kuma ƴan Najeriya ne. Bari na fara kawo muku jerin sunayen shugabannin hukumar ƴan ƙasar Burtaniya. Mutum na farko sunansa Paul Mulford, sai Pius Christ Anthony, sai D.H. Holly, sai P. Harvey, sai N. Myler, sai Dennis J. Slattery, sai kuma R.B. Allen. Waɗannan ne shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa na Najeriya waɗanda ba ƴan gida ba. Idan muka dawo kan ƴan Najeriya kuma, mutum na farko da ya rike shugabancin hukumar a shekarar 1960 shine Godfrey Amachere, sai F.A. Ogunmuyiwa, sai Louis Edith May, sai M.S. Adawale, sai kuma A.B. Osula, sai Francis Giwa Osage, sai Ishola Pojulaye, sai Chuba Ekwezu, sai kuma Godfrey Amachere a karo na biyu kenan. Sauran su ne Kanar Kevin Lawson, sai Commodore Edwin Kintebe, sai Ademola Ajioba, sai Brigadier Emmanuel Shotomi, sai Ladi Dankaro, sai Kanar Mike Okwechime, sai kuma Commodore Edwin Kintebe a karo na biyu, sai Tony Ikezobo, sai kuma Yahaya Obapolo, sai kuma Chuba Ifezuwa shi ma dai a karo na biyu kenan, sai kuma Ifam Okon a matsayin shugaban wucin gadi, sai kuma Tony Ikazobo a karo na biyu. Sauran sun hada da Yusuf Ali da kuma Ifam Okon a karo na biyu, sai kuma Amos Adamu, sai Emeka Omerua, sai Abdulmumin Aminu, sai kuma Kojo Williams, sai Dominic Onea, sai Ibrahim Galadima, sai Sani Lulu, sai Aminu Margari, sai kuma Amaju Melvin Benek wanda kuma shine shugaban hukumar mai ci a yanzu. Halin da ake ciki kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta bayyana mutuwar Malam Abba Kyari da cewa babban rashi ne aka yi a Najeriya. Hukumar ƙwallon ƙafar ta ce ba ta da shakku ko da na daƙiƙa guda dangane da irin gudunmawar da marigayin ya bayar a harkar bunƙasa ƙwallon ƙafa. Hukumar ta bayyana marigayi Malam Abba Kyari da cewa mutum ne mai sauƙin kai da kuma daraja ɗan adam. Sannan ta ce kasancewarsa a filin jirgin sama domin tarban ƴan ƙwallon ƙafa na matan Najeriya a nasarar da suka yi na gasar nahiyar Afirka da aka fafata a ƙasar Ghana a watan Disamban shekara ta 2018 ya cancanci a yaba masa. A gefe guda kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ruba Eagles da kuma mai horar da ƴan wasan sun aike da saƙo na haɗaka inda suke buƙatar ƴan Najeriya da su bi dokokin hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka na ƙasar Najeriya kan batun cutar corona. Abdulhaq Muhammad Bala, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ɓarkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama. A cikin wata sanarwa a yau Alhamis, ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO basu fito fili sun bayyana wa China laifinta na ƙin bada bayanan tushen coronavirus ba. Jami'an lafiyar Japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan Italiya 48 da suka yada zango a birnin Nagasaki suna ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus, ciki har da wasu 14 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau Alhamis. Hukumomin lardin Mandera a ƙasar Kenya sun rufe kan iyakokin yankin daga daren jiya Laraba har na tsawon makonni 3 bisa umarnin minista mai kula da al'amuran cikin gida Fred Martin, domin yawan 'yan ƙasar da ke kamuwa da coronavirus na daɗa ƙaruwa. Wannan sabon matakin killace kan da ƙasar ta Kenya ta ɗauka ya sanya haranci akan zirga-zirgar motoci da jiragen sama daga ciki da wajen lardin. A yau Alhamis, kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun cilla, yayin da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa da yadda kasuwar ɗanyen man fetur ɗin Amurka take murmurewa sannan a hankali bayan da ta yi faɗi wadda ba a taɓa gani ba a tarihi a cikin wannan makon.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather's question da ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.